Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Litinin 8 ga watan Oktoba shekarar 2018 akan mitoci 40 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba Yakubu Makiri ne tare da Yusuf Aliyu Harande zamu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. To kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai.
Sakataren wajen Amurka Mike Pompeo da shugaban Koriya ta Arewa ta Kudu sun amince da yayin wani taro na Amurka da Koriya ta Arewa na karo na biyu da ba za a dauka ba da jimawa ba. Hukumomi a Turkiya sun hakikanta cewar an kashe wani dan jarida kasar Saudi Arabia da ke gudun hijira Amurka bisa kashin kansa. Jama'a kasar Kamaru sun fito don kada kur'unsu daga 'yan takara 8 da suke neman shugabancin kasar.
Kanan labaran kenan. To bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar kungiyar tsofaffin ma'aikata masu karban fansho a yankin Arewa maso gabashin Najeriya suna barazanar jan kunne 'yan siyasa masu yi wa bukatunsu rikon sakai nan kashi.
Na kira ga dukkan ma'aikata na jihar Arewa maso gabas da kuma masu karban fansho da mu yi nazari sosai mu duba mu ga waye ne duk gwamnatin da ya taimake mu to mu mara masa baya. Wanda kuma bai taimake mu ba to lalle mu daddake kar mu kada mar kuriya saboda zai zama kuriya mu bata da amfani.
Yayin da jam'iyyar PDP a jihar Sokoto ta tsayar da Aminu Wazir Tambuwal din takaranta na kujerun gwamna a jihar. Wasu wakilan majalisa na majalisar wakilai daga jam'iyyar APC a jihar Taraba wanda suka yi takara kuma suka sha kashi sun yi zargin tafka maguri a zabukan da aka yi kuma sun ce za su dau mataki akan haka.
Muna yi ba za mu bari ba, ka sani da waɗannan mutanen ba son jam'iyya suke ba, sun zo ne su rusa mana jam'iyya, ba za mu bari ba sai inda ƙarfinmu ya kare.
Sarfilu Hashim Gumal kuma na tafi da shirinsa na ciki da gaskiya amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Sakataren wajen Amurka Mike Pompeo da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un sun amince da a yi wani taron Amurka da Koriya ta Arewa a karo na biyu nan ba da jimawa ba. A cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Pompeo da Kim sun daidaita a zaben da za a lokacin da za a gudanar da zaben da kuma yanayi da kuma guri. Mai magana da yawun ma'aikatar Heather North ta bayyana jiya Lahadi cewar Pompeo da Kim sun amince muƙarrabansu su haɗu don tattauna sauran abubuwa da aka tattauna a lokacin taron da aka gudanar a Singapore. Ta ƙara da cewar shugaba Donald Trump yana kyautata zaton ƙara samun ci gaba da kuma ƙara samun yarda da dangantaka mai ɗaurewa da Kim Jong-un a Singapore. Hukumomi a Turkiya sun hakikanta cewar an kashe wani ɗan jarida ƙasar Saudi Arabia da ke gudun hijira a ƙasar Amurka bisa ƙashin kansa a ofishin dakadancin Saudi Arabia da ke Istanbul a lokacin da ya je don karɓar takardun auren shi. Hukumomin Saudiya sun ce wannan zargin ba shi da tushe, duk dai da cewar ba ga ɗan jarida ba mai shekaru 59 Jamal Khashoggi na tsawon kwanaki. Matar da Jamal zai aura, Hatice Gates, ta ce ta jira shi a bakin ofishin ranar Talata, amma bai fito ba daga ofishin. Shugaban ƙasar Turkiyya, Tayyip Erdogan, ya shaidawa manema labarai jiya Lahadi cewar ina bin kadin aika-aikan kuma zan sanar da duniya duk abin da muka samu a ofishin. Ina sa ran insha Allahu ba za mu cimma mummunan yanayi da ba ma so ba. Jama'a kasar Kamaru sun fito don kada kur'unsu ga 'yan takara 8 da ke neman shugabancin kasar, wanda ya hada da shugaban kasar Paul Biya mai shekaru 86 wanda ya kwashe shekaru 36 yana mulkin kasar, ana sa ran dai zai cinye zaben. Daya daga cikin masu jefa kuri'a birnin Yaounde, Mr. Karins Garba mai shekaru 50 wanda ya ce direba ne, ya ce ya gamsu da shugabancin Paul Biya wanda yake ganin zai iya magance matsalar da kasar ke fama da ita na bangaren Ingilishi.
It's an important thing for me to vote as a citizen of this country so that things should go normally and let us.
Ya ce yana da matukar muhimmanci in kada ƙuri'ata a matsayina na dan ƙasa tare da fatan samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sama da mutane 200,000 ne suka rasa muhallansu a sanadiyar rikici da ake yi a yankin da ake amfani da harshen Ingilishi inda aka kaurecewa garuruwa da dama. Masu sa ido a zaben da suka gudana da ake gudanarwa a yanzu da suka hada da na kungiyoyin kasashen Afirka sun ce ba za su yi aiki a yankin kudu maso yamma ba da arewa maso yammacin kasar saboda rikicin da ake yi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Tada jijiyar wuya da ake yi dangane da tabbatar da Brett Kavanaugh a matsayin alkalin kotun kolin Amurka ta sake tashi jiya Lahadi a Washington DC. ‘Yan sa’o’i kaɗan bayan da aka rantsar da shi domin cike gurbin alkali da aka samu a kotun ta koli ta Amurka. Sanata Susan Collins, ‘yar jam’iyyar Republican wadda ƙuri'arta ta zama da muhimmanci wajen samun nasarar amincewa da zaben Kavanaugh inda aka amince da shi a matsayin alkalin kotun koli da ƙuri'a 50-48. Ta shaida wa CNN cewa Kavanaugh bai ci zarafin wata matashiya ba a shekarun da suka wuce, zargin da wata farfesa Kristen Blasey Ford ta yi mishi, wanda hakan ya jawo tsaiko na makonni 3 don tabbatar da shi. Ta kara da cewar ban yarda da cewar Kavanaugh ya yi ci zarafinta ba, amma ba ina nufin cewar ba a ci zarafinta ba. Abin da nake cewa shi ne, lallai ba shi ne ya ci zarafinta ba, sai dai a ce wani ne. Fursunoni a gidan yari da ya yi ƙaurin suna a Sudan ta Kudu sun ce kimanin su 200 ne suka fasa wani ɗakin ajiyar makamai a gidan yarin jiya Lahadi da Asuba a agogon ƙasar. Sun kuma yi garkuwa da waɗansu ma'aikata 2 ba tare da sun taɓa lafiyarsu ba, suna neman gwamnati ta saurare su. Fursunonin sun ce ba ma son yin faɗa, amma dai muna buƙatar a saurare mu, shi kawai muke nema. Sun kuma bayyana da cewar suna da niyyar harbin wasu jami'an tsaro da suka yi ma gidan fursunan ƙawanya. Babu waɗanda ya mutu, sai dai kuma an harbi wani fursuna a gwiwa lokacin da rigima ta ɓarke a yayin da fursunonin suke ƙoƙarin ƙwace gidan yarin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kungiyar tsofaffin ma'aikata masu karɓan fansho a shiyar Arewa maso gabashin Najeriya sun gudanar da taro a garin Bauchi inda suka tattauna akan matsaloli da 'ya'yan kungiyar ke huskanta dangane da kin biyan haƙoƙinsu da wasu gwamnonin yankin suke yi. Wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya tattauna da shugaban kungiyar na wannan shi'a inda ya fara da gabatar da kansa kamar haka.
Sunana Muhammad Inu Ahmad Dan, mataimakin shugaban kungiyar masu karin fensho na ƙasa mai wakiltar jihar Arewa maso gabas. Abin da yake tafi da ni na zo in goyi bayan kira da shugaban kungiyar kwadago na Najeriya Ayuba Wabba, cewar yana kira ga dukkan ma'aikatan gwamnati da kuma masu karin fensho a Najeriya, lalle su daddage su ga cewar duk wani gwamnan da bai tsaya ya taimaka musu da haƙoƙinsu ba, kada su zafe shi. Kuma a matsayina da nake wakiltar jihar Arewa maso gabas, hakika na goyi bayan wannan, kuma nima ina kira ga dukkan ma'aikata na jihar Arewa maso gabas da kuma masu karɓan fensho da mu yi nazari sosai mu duba mu ga waye ne duk gwamnan da ya taimake mu, to mu mara masa baya. Wanda kuma bai taimake mu ba, to lalle mu daddage kar mu kada mar kuriya, saboda zai zama kuriya mu ba ta da amfani.
Kun shiga siyasa kenan?
Wato ba haka ba ne, a matsayinmu na iyaye ya zama wajibi muna ganin duk shugaban da yake a zai shugabanci kowane bangare na Najeriya ya duba ya dubi matsayinmu mu ma'aikata da muka muka yi aikin gwamnati muka yi ritaya muka dawo pensioners ya zama wajibi mun bauta wa kasan nan ya duba ya taimake mu mu ba kudi muke so a ba mu a'a hakokin mu na farko a biya mu pension akan lokaci na biyu idan mutum ya ritaya ka biya shi gratuity sa saboda biyan gratuity nan zai taimaka masa lokacin ya ritaya ana bin sa bashi zai biya bashi
ko zaka kimanta min ya matsayin abin yake anan shehar Arewa maso gabas batun biyan hakokin ma'aikatan da suka yi ritaya
hakane to alhamdulillah a jihar Arewa maso gabas ko satin tafiyan su daya ne wajen biyan pension wata wata amma matsalan da muke samu shine akwai wadanda ba su biyan gratuity misali zan yi bayani kaman gwamnatin Yobe wannan gwamna ne ba ma a jihar Arewa maso gabas ba kusan shine number 1 a Najeriya wanda a yanzu haka ba a bin sa bashin gratuity sannan kuma shi ma kwanan nan gwamnan Maiduguri ba ruwa gwamnan Borno kenan ya ware wasu kudi biliyan 1 ko da yake mu a ganin mu kudin ya dan kasa amma dai tunda ya fara yana ragewa alhamdulillah shi ma ya biya ku ya bada biliyan 1 domin a rage gratuity sannan kuma gwamnan Gombe hakika shi ma dole mu yaba masa dan abubuwa namu kashi biyu ne akwai gratuity akwai kuma karin pension bayan shekaru 5-5 kamar yadda dokar Najeriya ta nuna to shi wannan gwamnati hakika watannin suka wuce yayi karin pension zuwa kashi 100% na abin da kowa yake samu wannan lalle sun cancanci mu ya ba su babban matsalan mai shi gwamnati guda uku na jihar Arewa maso gabas na farko gwamnatin Adamawa na Bauchi da kuma Taraba yau shekaru uku da aka suke mulki ba wani abun da muka gani sun kyautata mana wanda ya kamata mu yaba musu
The politicians think the rich are paying too much tax, so they're bringing out new policies, their burdens to relax. They found a way to save us.
To madalla a gaida Abdul Wahab Muhammad. Jam'iyyar PDP a jihar Sokoto ta tsayar da Aminu Waziri tambuwar dan takaranta na kujerar gwamnati a jihar biyo bayan rashin nasara a zaben fidda gwani na uwar jam'iyyar da yayi wanda jam'iyyar ta yi a Fatakwal. Murtala Faruk Sanyin na da cikakken bayani akan haka.
A wani taron gaggawa na wakilai da jam'iyyar ta gudanar a sakatariyar ta jihar Sokoto, jam'iyyar PDP ta warware zaben ta na dan takarar gwamnati da ta ayyana Manir Dan Iya inda ta musanya shi da gwamnati Aminu Waziri Tambuwal jim kadan bayan da ya fadi a zaben fitar da gwani na shugaban kasa a birnin Fatakwal. Makonni biyu da suka gabata ne da jam'iyyar ta PDP a jihar Sokoto ta yi matsaya akan Manir Dan Iya a zaman dan takarar ta na gwamna ba tare da hamayya ba.
34 35 36 37
yadda aka karga wakilai kenan a wajen taron inda daga bisani kuma shugaban jam'iyyar na jiha Ibrahim Mil Goma ya tabbatar da gwamna Tambuwal a matsayin dan takarar gwamna karo na biyu.
Shine kowa ya san halin da ake ciki mai girma gwamnan jihar Sokoto Honorable Aminu Waziri mun tafi wurin zaben shugaban kasa da yake shi da mai girma garkuwa kowane su an san yayi takara Allah bai kaddari cewa su ne za su yi wannan jagorancin ba alhamdulillah shi da suka ce a tare jama'a a gaya musu da wanda Allah ya ba da su to duk tafiya guda ce kuma bisa yadda Allah mutanen jihar Sokoto za su zo su jaye kawon wandonsu su tabbata PDP ta rayu a jihar Sokoto cikin yadda Allah zai dawo cikin kwanakin ga
to sai dai wannan lamari bai zo wa jama'ar jihar Abazata ba domin kuwa tun a wancan lokacin ne ake tare da radin cewa tamkar ajiya ce aka baiwa Dan Iya kafin sakamakon zaben fidda gwani na shugaban kasa ajiyar da gwamnati ya dawo daga bisani ya karbi a barsa Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga Gusau a Najeriya
a gaida Murtala Faruk Sanyin na yayin da jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ke kammala zaben fidda gwani na 'yan takarar gwamnati da 'yan majalisar dattawa da na wakilai yanzu haka zaben ya barbaya da kura a jihar Taraba kamar wasu jihohin kuma ana ci gaba da kai ruwa rana game da zaben 'yan majalisar wakilai a jihar Gadan Ibrahim Abdul Aziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto
da yake bayyana sakamakon zaben fidda gwani na kujerun 'yan majalisun wakilai shirya da ke jihar shugaban kwamitin da aka turo Taraba Senator Emmanuel Ocheja ya ko bayyana Abubakar Abdullahi Jugulde da cewa shi ya lashe zaben maza barga shakakurmi da Sardauna da kuri'u 9358 kana kuma Abdulsalam Gambo Mubarak da cewa shi ya lashe zaben mazabar Bali daga Sahun.
With the total vote of 8,846, he is hereby declared the winner of the contest.
Haka nan game da mazabar Jalingo Yoro da kuma Zan, shugaban committee ya mako ayyana Kasimu Bello mai gari ne da cewa shi ko ya lashe zaben bayan da ya samu kuri'u 12,257 a zaben yar tinkin da aka yi. To wai koya ya jima da wannan nasarar da ya samu a yanzu?
To alhamdulillahi, da farko dai zan mika godiya na ga Subhanahu wa ta'ala da kuma yan mazabana wanda suka fito suka nuna min goyon baya, da kuma abokaina da muka yi takara da su wadda a zuwa yanzu wasu sun fara zuwa, wasu suna kira, suna min barka, kuma sun nuna goyon baya akan zamu yi aiki tare.
To sai dai kuma kamar wasu jihohi a Najeriya, wannan zabe tuni ma ya soma barin baya da kura a jihar Taraba, inda wasu 'yan majalisar wakilai da ke kan karaga ke cewa fa ba za ta sauya bindiga a ruwa. Honorable Aminu Malle Ibrahim, ɗan majalisar wakilai ne da ke cewa ba zabe aka yi ba.
Wani mai hankali da ke bi ya san ba a yi zabe ba, da yake sa a ce an yi zabe, a kai mutane, a kai jami'an da za su yi zabe, a kawo takardun yin zabe, wannan duka babu. Duk anguwanni 31 da suke mazabana, ba inda jami'in da zai gudanar da zabe ya kai kayan zabe ko aka ganshi ma kwata-kwata. Mutane ne da aka zo da suka zo, waɗanda aka turo daga Abuja suka zo suka fada hannun wasu, waɗanda mutuncin jam'iyya ba shine damuwar su ba, kawai suka je aka ba su result sheet, takardar da ake cika a bidiyar da zabe, suka je suka, kamar namu yanzu alal misali, sun zo sun fara rubuta shi a zin, ba su karasa ba, suka je yola suka karasa rubuta ƙuri'a ina zabe ana.
To kamar ku me za ku yanzu?
Muna bi, ba za mu bari ba, ka sani, domin waɗannan mutanen ba son jam'iyya suke ba, sun zo ne su rusa mana jam'iyya, ba za mu bari ba sai inda ƙarfinmu ya kare.
Koma da menene, yanzu ko lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za a kaya a wannan dambarwa na jam'iyyar APC a Taraban. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka, daga Jalingo a Najeriya.
Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ku karfe 1 ne da minti 17 na dare a nan Washington, ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A ci gaba da bin diddigin zargin da ake yi wa shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasar Najeriya, Malam Abba Kyari. A makon da ya gabata mun fara kawo tattaunawar da muka yi da DSP Tijjani Bulama, dan sandan da ke kokarin taimakawa bako Ziri wajen ganin an dawo masa da maƙudan kudaden da ya ta zubawa asusun banki na wani mutum mai suna Sani Ado da ke zama yaron Abba Kyari. Mun ci daga bakin DSP Bulama yadda tun farkon haduwarsa da Bako Ziri ya fara gudanar da bincike don gano gaskiyar abin da ke faruwa, har ya kai ga kiran shi Sani Adan ta wayar tarho ya kuma yi masa tambayoyi. A yau za mu ji abin da ya faru da DSP Bulama sanadiyar binciken da yake gudanarwa. Suna Nasir Fili Hashin Gumel.
So daga bayanin shi a dosanin ya sake kashe wayansa, ina neman wayan nan kusan sati biyu ban samu wayan ba, sai na ce to yanzu abin da za a yi, bari kafin mu san dai mu tabbata mu samu tabbacin maganan a kai har maganan zuwa gaba, bari mu sani mu dan yi wani dan guntun bincike. Shi yasa na ce ma shi dan uwan nawa ma ya ga lawyansa ya rike petition, don shi lawyer ma ya zo mun da petition din, sai na ce mishi a'a, ni ba zan kai shi office ya je ya tantar da petition din ba, bari mu dan yi binciken da zamu yi kafin nan. Sai shi lawyer ya ce to bari ya rike, yana da kyau ma in yi hakan. Sai na dan yi guntun bincike hakan nan har na gano call data record din da sauransu. Sai shine na kirawo daga bayan kamar irin sati uku, sai lokacin da shi Mr. President da ya tafi England ba lafiya kafin ya dawo, sai shi Abba Kyari na kira waya lokacin baya daga ina ga lokacin baya gari ne, da shi Mr. President sai ya shigo Najeriya a ranar, sai na kira wayan, sai wayan ya shiga. No, ba waya ma ne ba, tura masa text message ne da farko, sai ni ce masa ranka daidai ga wani magana ne ya taso, naji a bakin wani kuma maganar nan ya shafi kuɗi ne. Ni zatauna kar da sunanka ne ake amfani da shi, ake so a yi ma damfare wancan wanda ya kawo maganar. Sai ce a ya ce mun ya rubuta ta same sai cewa no ba, wato ba shi bane kenan, that I should go ahead and do my investigation. Abin da ya faɗa min kenan, akwai shi a cikin waya na wannan message din har yau, in ba don wayan yana hannun ɗan sanda ba. So sai ya na sake da na duba na zana ga bayan kwana uku, lalle wayan nan nashi ne. Sai na sake tura masa, na sake kira da ya daga, sai na ce mishi sa wannan magana fa don kamar fa yayi abin nan sosai, don gaskiya kar maganan ya dan abu ne shi yasa nake kiranka. Mun san cewa lalle ba wayan ka aka dauka aka amfani da shi ba, kuma ba wani bane yake abin nan dinsa, ko ku aku ba ku taba communicating da shi ba. Sai yace babu, ba wani abu, kar in damu, haka mai ce mu
ko kun yi magana da shi baki da baki.
Shi daga baya, bayan text message din muka yi magana da shi, sai yace mun ba wani abu, kar in damu. Sai nace to shikenan. Sai bayan kwana ranan da muka yi magana da shi, ba zan san ranan ba, bicin ina gani ko 12 ga watan March, Maris yake cewa ko
Maris,
yauwa Maris 2016 kenan, last year. Sai on the 27 around 9 a.m. sai na tura ma shi Adosanin, shi Adosanin kawai na tura wannan number Adosanin, na tura masa text message cewa in bai ba don shi, nace ni nayi magana da shi Oga, ban san Oga ba, ban san shi Abakari ba, amma tun da shi Adosanin account din sa aka sa wannan kudin, shi na sani, yayi maza ya maida kudin nan ma ba ko kudin sa, don an biya dame sa. In ba haka ba, nace daga nan zuwa Litilin, Juma'a, in ba bada kudin nan ba, ran Litilin nace zan yi tona musu asiri ko call data record din su da sauransu, nace zan bayar a publication. Nayi haka ne don interesting din sa, an gani ko abin da gaskiya ne ko ba gaskiya bane. In 419 ne, na san zai kashe wani, ba zai sake budewa ba, don muna hakan nan dama. So sai ni da kaina an taba min irin wannan abin, aka ce min BBN na yayi wayewaye da sauransu, in kira wannan number da sauransu, na kira mutumin nan dan zazzage shi ya kashe wayan, bai sake bude wayan ba, na riga na sani. To ni na azumin har yanzu wani hanya ne suka fito don cutan shi bakon, dan ne haka sai wayan kwata-kwata yake tafi, yake tafiya. Bayan kamar karfe 10 na sake goda wayan bai tafi ba, ashe shi ina ganda na tura masa text message ya kai wayan ma shi Abakarin ne, yanda ne yake azumin kenan. Sai kamar 11 na safen kenan, kawai sai NDSS fiye da moto 10 suka shigo angomu. In fact ba su san ma gidana ba, amma suna sun san dai angon nake, da yake sun riga sun, akwai wayan da ya kira ni, da ke kira ni na daga. To lokacin da suka kira ni, na san sun yi tracking ne, sun san circumference din angon da nake. Sai suka shigo, suka dinga ta tambaya a cikin estate din, ina ne,
ina ne angota ku,
muna na loko goma ne. Yes. Sai suka
shin gidanka ne ko haya kake?
Haya ne ke. Suka shigo gaba daya, suka ta tambaya da kar da suka gano gidan, don sun faɗa min daga baya, bayan na fita kenan, suka ce ai mutanen nan sun kai awa daya cikin estate din, suna ta zagaye kafin nan suka gano gidanka. Don gidana is at the extreme end na abun nan. Sai shine da suka zo gidana fiye da moto 10, kuma dukkan su da bindigogi, suna saka uniform irin na in sas na baki hakan nan, irin uniform din su. So suka yi knocking kofan. So mata na da ta fito, ita ta dauka in office namu ne, su don kusan the same outfit namu, kala ɗaya ne, baki hakan nan. Lokacin na counter terrorism investigation unit, so muna tare da SAS lokacin, don muna sa the same uniform hakan nan. Sai mata ta zo ta tsame ni, tace mun yan office na ku fa sun zo. Nace me ya faru ne kuma yan office? Bari da yake an gani na fito, na san sa jallabi hakan nan ne, ba takalmi hakan nan. Sai na fito, ina fita na bude kofa, sai na fito wajen su. Sai suka ce mun ni na Tijani S Bulama, sai nace eh. Suka ce to an turo su ne daga IG, ne turo su zo su tafi da ni, akwai dan bincike da nake ne, wani je yin shedding more lights akan wannan binciken. Sai nace wani bincike ne? Sai suka ce in ka je can zaka fada. Kawai sai suka yi bundle din, suka samu mask,
suka rufe mun fuska.
Suka rufe mun fuska na. Matana tana kuka, dana ya fito ya rike kafa na, suka buge shi ya fadi. Yaro karamin shekara 1 da Jos, ina gani wata tara ne, yaro ya je fadi har sai dan samu dan bruises suka za su tafi da sai da ce bari mana to sa takalmi na ai kun san dai ko ma me ne kun san dai ni baye ne sai suka ce eh sun sani ba GSP bane nace eh suka ce to ina ruwan mu da kai mu aikin mu muke yi ba takalmi nace ba zan sa takalmi suka ce wai hakan nan za mu tafi hakan nan ba takalmi suka dauko ni suka jefa ni a cikin mota sai suka yi zooming off in fact da za su shigo san da suka yi threatening masu gadi akan cewa su bude bariyan su bari na get din kuma akwai tag din da ake karba sun ke su karbi tag din don saboda in suka zo kar a rufe bariyar su samu don za su fito a guje ne suka fito su sauran masu dan station a waje ne motar biyu din sauran da suka shigo cikin wajen gidana muna zuwa bayan sun samu wannan abun a cikin mota sai suke tambaya da wai me yasa nake so in falle shi Abba Kyare me yasa ni da harkan su me ne dame ni da harkan su wallahi daga nan ne na gane cewa ainihin Abba Kyare nake wannan abun amma duk yadda ba ko ya fada min wallahi ban yarda ba amma san da su ADS sai suka ce min me yasa kake so ka fallashe sa kana so ka zama whistle blower ne kai police ne me ruwanka da harkan su sai na gano cewa lalle
wato duk maganar da kai ma ta baya baka dauka da Abba Kyare kike
gaba daya ni ban dauka da Abba Kyare bane kawai ya dauka ya bani number ne ban san ba da wa nake magana da shi ba wallahi
makon gobe za mu daura inda muka tsaya da kuma yardar Allah za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu yanzu madadin Nasir Adamele Kaya Mr. Phil Hashin Gumul ke cewa mu kasance lafiya
to madalla yanzu kuma sai labarai amma wannan karo a takaice
Sakataren wajen Amurka Mike Pompeo da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un sun amince da a yi wani taron Amurka Koriya na Arewa nan ba da jumawa ba wanda suka amince da cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka Pompeo da Kim Jong-un sun daidaita da zaɓin da suka zaɓa wanda za a gudanar da zaɓen da kuma inda za a gudanar da shi mai magana da yawun ma'aikatar Heather Knott ta bayyana jiya Lahadi cewar Pompeo da Kim Jong-un sun amince muƙarrabansu su haɗu don su tattauna abubuwan da aka tattauna a taron da aka gudanar a kwanakin baya a Singapore. Hukumomi a Turkiya sun amince sun haƙiƙance cewar an kashe wani ɗan jaridar ƙasar Saudi Arabia da ke gudun hijira a ƙasar Amurka na ƙashin kanshi. A ofishin jakadancin Saudi Arabia da ke Istanbul a lokacin da ya je karɓar takardun auren shi. Hukumomin Saudiya sun ce wannan zargi ba yi da tushe, duk dai da cewar ba ga ɗan jaridar ba mai shekaru 55 Jamal Khashoggi na tsawon kwanaki. Jama'a ƙasar Kamaru sun fito domin kaɗa ƙuri'unsu. Ga 'yan takara takwas da ke neman shugabancin ƙasar wanda ya haɗa da shugaban ƙasar Paul Biya mai shekaru 86 wanda ya kwashe shekaru 36 yana mulkin ƙasar ana sa ran dai zai lashe zaɓen. Ɗaya daga cikin masu jefa ƙuri'u a birnin Yaounde Mr. Kriens Gaba mai shekaru 50 wanda ya bayyana wa cewa shi ya gamsu da yadda Paul Biya yake gudanar da shugabancin shi wanda yake ganin zai iya magance matsalar da ta yi katutu a yankin bangaren masu Ingilishi a ƙasar. Ta da jijiyar wuya baya kawo wani abu illa koma baya dangane da wannan dangane da daren tsadda Brett Kavanaugh da aka yi jim kaɗan jiya bayan rantsar da shi da aka yi an sake tada wani jijiyar wuya a nan birnin Washington DC.
Da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan safiyar sai an jima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya wato 7 agogon Ghana kenan. Za ku ji mu dauke da wasu sabbin labarai rahotanni da sauran shirye-shiryenmu da wasu kuma sakonni da ku masu sauraro kuke aiko mana. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Yusuf Ali Harande da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma Malam Sidi wanda ya shirya ya bada umarni da kuma injiniyanmu na wannan safiyar Mr. John Ellison. Baba ya kuma kiri ne daga nan Washington nake sallama huta lafiya sai an ji ba.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.